sanin muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Murtala Faruk Sanyinna. Da sauran abokan aikinmu muke farin cikin sake dawo muku da wani shirin a wannan dare naku na Juma'a 20 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin muna dauke da rahotanni da suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum, musamman idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a sanadiyar coronavirus a sauran sassan duniya. Duk idan Allah ya bamu iko a cikin shirin, za mu kawo muku labaran tamola a takaice. Yau ma za ku yi mana aikin gafara don ba za mu ba ku damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda muka saba a kullum ba. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar cutar coronavirus da ta bazu ko ina a faɗin duniya ya zarta 10,000, yayin da cutar ta kama mutane fiye da 244,500. A nan Amurka, gwamnan jihar California Gavin Newsom a jiya Alhamis ya baiwa mazauna yankin kimanin miliyan 40 umarnin su zauna a gidajensu a zaman wani sashe na yaƙi da yaduwar cutar. Newsom ya bada umarnin ne biyo bayan mutuwar mutane 19 da kuma wasu da bincike ya tabbatar sun kamu da cutar a California. Rufe zirga-zirga a faɗin jihar ya zo ne bayan da gundumar Los Angeles ta bada umarnin rufe dukkan shagunan sayar da kayayyaki da wasu manyan kasuwanni da filayen wasa. Newsom ya kuma buƙaci majalisar dokoki da ta amince da fitar da kuɗi dala biliyan 1 daga kason asusun gwamnatin tarayya domin biyan kuɗin yin magani ga waɗanda cutar ta kama. Pakistan ta ce dubban 'yan ƙasarta na ci gaba da makalewa a makwabciyar ƙasar Iran, wadda ita ma take fama da mummunar cutar coronavirus. Kana ta yi kira da ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakabawa Tehran domin taimakawa wajen daƙile yaduwar cutar a yankin. Jami'an ƙasar ta Iran sun ce cutar ta kashe kusan mutane 1,300 a ƙasar, inda kuma ta kama mutane fiye da 18,000 a 'yan watanni da suka gabata. Mai magana da yawun ministan lafiya na Iran Kianush Jahanpour ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis cewa ana gano wasu sababbin kamuwa da cutar 50 a kowace sa'a, kana kuma ana samun mutuwar mutum ɗaya sakamakon cutar a cikin kowane daƙiƙa 10 a Iran, lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta uku da cutar ta fi addaba a duniya bayan Italiya da China. Pakistan ta ce mafi akasarin mutanen ta kusan 450 da aka tabbatar sun kamu da cutar musulmai ne 'yan Shi'a da suka dawo gida bayan gudanar da wani aikin ibada a Iran. Jami'an Vietnam na shirin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan da yawan kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a ƙasar. Duk da yake tana kan iyaka da ƙasar China, tana kuma hulɗar kasuwanci ta ƙudda-ƙudda ita, to amma ta sami mutane 85 ne kacal da suka kamu da cutar ta coronavirus. A wasu lokutan kuma takan kwashe ranaku ba tare da samun wani sabon kamun cutar ba. Gwamnati na nan tana bada ɗan tallafi domin farfaɗo da wasu kamfanoni, ciki har da masu fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje, waɗanda su ne ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar da ke bunƙasa da kashi 6% a kowace shekara tun daga shekara ta 2012, ko da yake an rurrufe kan iyakokin ƙasar ga masu shigowa. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan ƙasar masu magana da harshen Turancin Ingilishi. To amma shaidun gani da ido sun ce mafi akasarin waɗanda aka kashe farar hula ne da aka same su suna faɗa da juna. Kwamandan rundunar sojin Brigadier General Valerie Nka ya ce dakarunsa sun kai farmaki tare da tarwatsa sansanoni 10 na mayakan a zaman wani yunkuri na samar da kyakkyawan yanayin gudanar da zaben na ranar Lahadi. Ya ce dakaru 350 da aka tura a yankunan da ake amfani da Turancin Ingilishin sun kuma karɓe motoci da makaman 'yan awarin, a yanda suka kashe mayakansu da dama ciki har da kwamandansu. 'Yan awarin sun bayyana a kafar sada zumunta ta intanet cewa sojoji sun lalata sansanoninsu, to amma kuma sun ce mafi akasarin waɗanda suka mutu ko kuma suka jikkata daga ɓangaren sojojin suke. To sai dai kuma General General Inka ya ce sojojin sa sun dawo gida da ransu duka sai dai ƴan raunuka da wasu suka samu. A yau Juma'a kasuwar hannayen jari a yankin Asiya sun dan daga sama bayan da ajiya Alhamis kasuwar Wall Street ta dan soma farfadowa. Masu saka hannayen jari sun bayyana fatan cewa gwamnatoci da manyan bankunan kasashen yankin za su taimaka wa tattalin arzikin duniya domin kaucewa fadawa matsin tattalin arziki sakamakon yaduwar cutar coronavirus a Koriya ta Kudu. An bude kasuwar hannayen jari da ta tashi da kashi 3.4% sama da jiya Alhamis da kasuwar hannayen jari ta Korea Composite Stock Price Index ta yi sama da kashi 50.2%.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Annobar coronavirus na ƙara yaduwa a sauran sassan duniya. Amma mahukunta a Najeriya na iyakar yin su don dakile yaduwar tata. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani a wannan rahoton nasa.
Masallatai da dama dai a birnin Lagos sun bi umarnin gwamnatin jihar ta Lagos na kauracewa masallatan Juma'a kamar da gwamnatin ta bukaci a yi a kasarin masallatai da ke angwani daban-daban a birnin na Lagos ba su gudanar da sallan Juma'a ba kamar da aka umarce su domin kaucewa yaduwar cutar coronavirus. Don ajiye ne dai gwamnatin jihar Lagos da tafi kowace jiha a Najeriya adadin masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ta bayyana buƙatar ƙauracewa masallatai da kuma coci-coci domin gudanar da ibada. Haka kuma gwamnatin ta jihar Lagos ne ta bada umarnin rufe makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu. Ga dai abinda wasu mazauna birnin na Lagos da ke angwani daban-daban suka shaida min game da sallar ta yau.
Saboda sun samu sanarwa hakan shi ne ma yake tabbatar mun da cewa sauran sallolin ma ba lallai bane ba ga gaba da shi a masallatan.
A wajen ku ayi sallah?
Wallahi ba ayi ba. Ni muka je aka sai da na zo har na tsaya ne. Na zo da na ji kamar kiran sallah ayi Allah sai dawo muka yanan ne cikin bura Allah ko ayi azhar anan. Ai rike duka ayi rike.
Eh gwamnati ta ce kar ayi kuma ya zama wajibi yadda musulunci ya karantar ka da mi ba don saboda komai ba ta sallar Juma'a ma an ce an yi ruwan sama ma ta fada kanka an ce ma ana banka bashi ma ta wanda zai ganka a masallacin ma ta ma san sauka kanka to balantana wannan annoba da ake da kai wasu sun yi taurin kai sun yi amma taurin kan ko ba abin da zai mai da su sai baya domin ba a ja da gwamnati.
Su ma jihohi daban-daban a Najeriya na ci gaba da gudanar da taron karta kwana domin tattaunawa akan hanyar da za a bi na kaucewa yaduwar wannan cuta ta coronavirus kamar yadda aka gudanar a jihar Niger karkashin jagorancin kwamishinan lafiya da jihar Dr. Makun Siri da kuma shugabannin addini na Krista da na Musulmai. Alhaji Ahmed Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar ta Niger.
Alhamdulillah kamar yadda mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Dr. Bakar Sani Bello ya bada umarni gwamnatin jihar Niger ta dauki kwakwaran matakai domin kada wannan cuta na coronavirus ta yadu a jihar Niger. Na farko shine duka makarantu na ananan primary school da na secondary da kuma jami'o'i duka an rufe su daga Monday saboda ko yara da ke makarantun nan kowa ya koma gida. Na biyu duk waɗansu tarurruka na gwamnati su ma an soke har zuwa wani lokaci. Haka kuma an ja kunnen jama'an jihar Niger da su riƙa kula idan zuwa masallaci ko zuwa kasuwanni ko kuma zuwa tashoshi irin inda ake hidiman tafiye-tafiye.
Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta na hukumar kula da addinai a jihar ta Niger.
Dalilin taron nan shine domin yadda Hausawa kan ce idan gemu dan uwanka ya kama da wuta to ka yayyafa mana ka ruwa, shine muka fara ɗauka wannan matakin saboda babban barazana da ya fuskanci duniya shine wannan muguwar ciwo da ke yaduwa kamar wutan dare. Shine muka ce to ya dace domin amana da ke kanmu na al'umma mu zauna da mu da likita malaman asibiti wanda kwamishinan lafiya ya zo a madadinsu a yi mana bayani a faɗakar da mu malaman addini da Krista da na musulmi game da cutan. An tabbatar mana da akwai cutan da hanyoyin kamuwa da cutan, sannan kuma wanne ne hanyoyin kariya, don an gaya mana don me malaman addini su samu su faɗakar da al'umma a masallatai na hamsu salawat da masallatan juma'a da kuma churches a faɗakar da mutane hanyoyin kamuwa da kuma magani.
A bangaren ta ma'aikatar lafiya a jihar ta Niger ta bayyana cewa akwai buƙatar faɗakar da jama'a akan muhimmancin yin tsafta domin neman kariya daga cutar ta coronavirus, kamar da Dr. Muhammad Mako Sidi, kwamishinan lafiya a jihar, ya bayani. Tuni da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin rufe wasu manyan filayen jiragen saman kasar da suka hada da malam Aminu Kano da ke Kano da Akanu Ibiam da ke garin Enugu da kuma babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers, kamar da babban darakta na ma'aikatar filayen jiragen saman kasar Captain Musa Nuhu ya bayani. A cewar sa dai yanzu haka babban filin jirgin saman kasa da kasa na Namdi Azikwe da ke Abuja na Murtala Muhammad da ke birnin Lagos su ne za su ci gaba da kasancewa a buɗe. A bangaren ta dai cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bayyana cewa kawai yanzu an samu bayanan fasinjoji fiye da 600 da ake kyautar zan sun yi mu'amala na gud da gud ko kuma na nesa da waɗanda yanzu haka ke hannu kuma tabbatar cewa sun kamu da cutar ta coronavirus a birnin Lagos. Adadi dai yanzu a Najeriya na waɗanda suka kamu da wannan cuta shine 12. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Tuna gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Daga Najeriya sai halin da ake ciki a kasar Ghana a kan yaki da ake da coronavirus a kasar. Ridwanullah Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
A bisa la'akari da yadda yaɗuwar cutar ta coronavirus keke ta gimshikan tattalin arziki, kasashen Afirka sun soma nuna fargaba da damuwa na abin da ka je ya dawo na tasirin cutar akan tattalin arzikinsu. Mutane da ke a wasu sassa daban-daban na duniya mai yiwuwa ba za su iya samun isasshen kuɗi har da za su aika wa iyalai da dangi a gida ba, duk da a dalilin rufe iyakokin ƙasashe da hana saukan jiragen sama.
This morning there is an incident in Abidjan. The airport is closed due to an incident on the tarmac.
Da safiyar nan an samu wani haɗari a tashan jiragen Abidjan. An hana jirage sauka, aka ta sukeyensu zuwa Ghana. An gudanar da mahawara da kamfanonin jirage akan lamarin, amma an hana duk jiragen sauka a nan Ghana. Wasu jiragen da sun ka sauka ba da izini ba, an hana fasinjojin su sauka, an cika musu mai suka ci gaba da tafiyarsu. Wani abin da bai buye ba shine yanzu batun tusa siyasa a lamarin nan na cutar coronavirus ya kaukowa na bada hadin kai akan yadda za a ci karfin yaduwar cutar. Akan haka tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya roki shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya dau duk matakan da za su tabbatar da an dankwasar da gurgunta tattalin arziki da cutar take haramai. Akan haka gwamnati na tattaunawa da bankin duniya ta tsunduma hannu cikin dala biliyan 12 da aka wari don yakan cutar a agazawa Ghana akan matakan da take dauka don dakile yaduwar cutar. Dr. Bedi Sakodieni, daraktan kulada harkokin jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya.
The case count remains 7. All 7 cases are being managed.
Adadin waɗanda sun ka kamu da cutar ne mutum 7, kuma ana nan ana managing su a keɓe. Kuma dukkansu suna cikin hali mai kyau. Muna gudanar da bincike na waɗanda sun kai hurɗa da su. Adadinsu ya kai mutum 381 yanzu. Kuma a cikinsu babu wadda ya nuna alamar harbuwa da cutar. Kuma ana bibiyar su, ana sa ido a kansu. da yake gwamnati ta gabatar da matakan dauka a ofishoshi wuraren aiki da dai duk inda ake taron jama'a. Maganar mototin hawa mana da muhimmanci kenan na gasken gaske. Bari mu ji abinda minister Supuri Kweku Pori ya tanada.
This is a health issue of what we need to adopt.
Wannan matsala ce ta kiwon lafiya, don haka tilas mu bi umarni da ma'aikatar kiwon lafiya ta bayar na wanke hannaye a tashoshin motoci. Masu aikin sufuri na buƙatar su samar da isasshen abin da zai samar da ruwa mai zuba da sabuli da kuma bokiti da za a rinka zuba ruwa ciki domin tabbatar da an samu wurin wanke hannu sosai, tare da tattara bayanai game da fasinjoji da ke shiga mota. Wannan zai taimaka mana mu bi sabon fasinja in akwai dalilin yin haka. Sai dai a ƙarshe labari ya iso cewa ɗiyan Ghana uku sun mutu daga cutar ta coronavirus a Turai. Ministan harkokin waje Madam Mashalle Ayokobochwi ta shaidawa 'yan jarida a wajen majalisar dokoki cewar biyu a cikinsu sun mutu ne a Italiya, ɗayan kuma a Denmark.
We have to protect ourselves. If there is an emergency situation,
mu ne za mu kare kanmu in akwai bukata ta gaugawa. Babu makawa, za mu yunkura mu dau dokan matakan da suka dace, mu tafi mu taimaka wa ɗiyan ƙasarmu a can. Masu iya magana dai sun ce mutuwan yawa kaka, wannan annoba ta yi sanadin ƙara ƙarfafuwan haɗin kai na al'umma musulmi da dukkan masu sauran addini. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma gaida Ridwanullah Abbas daga ƙasar ta Ghana, sai mu leƙa Kamaru don jin halin da ake ciki akan yaƙi da ake yi da coronavirus. Muhammad Awal na dauke da karin bayani.
Ministan lafiyan kasar jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafinsa na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruruwa a kasar Kamaru, anda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake dauke da kwayar cutar, amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman a asibitin Benin Yawunde na tsawon makonni biyu. Jami'in hulɗa da jama'a Dr. Jibo na hukumar lafiya ya mini ƙarin haske kan irin matakan da suka dauka domin rufe kan yakoki da ba filayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Muhammad Awal, asalin kowa ne a wannan magana, in haka gaskiya ne, yanzu ma haka muna na a cikin sha'anin bincike. An samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi. Ka san cewa gwamnati ta dauki tsaro, gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso, akwai injuna, akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
Sannan kuma Alhaji Ahmadu ya ce agajin da kasar Korea ta ba wa kasar Kamaru na na'urori don tantance masu dauke da cutar ta COVID-19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin Yaounde da Douala.
To mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan Douala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan, duk waɗannan ayyukan sun saka su gaba ɗaya. Mutanen ƙasar Korea su suka ba ma Kamaru wannan afaren in suka sassaka, sun saka birnin Yaounde da birnin Douala, mun gan su gaba ɗaya da suka saka.
Babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a ƙasar Kamaru Dr. Kasim ya yi mana ƙarin bayani kan yanda cutar ta COVID-19 take tasiri a jikin al'umma.
An san daga China wannan abu ya fito, daga China ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa. Yanzu abin da ake tuna bai taɓa Afirka ba, gashi yanzu Najeriya an ji, Morocco yanzu an so mace, Senegal an so mace, saboda haka mun ba kiyaye ba, haka zai soma bazuwa har ya yaɗa duniya gabaki ɗaya. Virus shi ba abu bane wanda yake da wani ƙarfin mutuwa, ko odijabel aka zuba mishi mutuwa yake yi. Shi yasa rigakafi ya fi a tambayi magani. ya zamana cewa wanke hannu a wani a kowane lokaci gaishe gaishe da hannu da ba wanke ba shiga bayan gida a fito ba wanke hannu ba a tafi ai taro a hadu wannan na da mura ana ta atishawa duk wannan tuttarun banzan da ba zai kara mutane wani abin arziki ba gara a tsayar yanzu
cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare ga ma duniya kasancewa manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna gargame kan iyakokin su haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kar cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Gashirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ministan lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafinsa na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruwa a kasar Kamaru, inda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake dauke da kwayar cutar, amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman a asibitin Benyawunde na tsawon makonni biyu. Jami'in hulɗa da jama'a Dr. Jibo na hukumar lafiya ya yi mini ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba gidayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Muhammad Awal a sanin kowa ne a wannan magana, in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike. An samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi. Ka san cewa gwamnati ta dauki tsaro, gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso, akwai injuna, akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
Sannan kuma Alhaji Ahmadu ya ce agajin da kasar Korea ta ba wa kasar Kamaru na na'urori domin tantance masu dauke da cutar ta COVID-19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin Yaounde da Douala.
To eh, mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan Douala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan sun saka su ga baki daya. Mutanen kasan Korea su suka ba ma Kamaru wannan afaren in suka sassaka, sun saka birnin Yaounde da birnin Douala, mun gan su ga baki daya da suka saka.
Babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a kasar Kamaru Dr. Kasim ya yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta COVID-19 take tasiri a jikin al'umma.
An san daga China wannan abu ya fito, daga China ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa. Yanzu abin da ake tuna bai taɓa Afirka ba, gashi yanzu Najeriya an je, Morocco yanzu an soma ji, Senegal an soma ji. Saboda haka in ba a kiyaye ba, haka zai soma bazuwa har ya yaɗa duniya gabaki ɗaya. Virus shi ba abu bane wanda yake da wani ƙarfin mutuwa, ko Ode Jabel aka zuba mishi mutuwa yake yi. Shi yasa rigakafi ya fi a tambayi magani, ya zamana cewa wanke hannu a kowane lokaci, gaishe da hannu da ba a wanke ba, shiga bayan gida a fito ba a wanke hannu ba, a tafi ai taro a haɗu wannan na da mura ana ta atishawa, duk wa'annan tuttarun banzan da ba zai ƙara mutane wani abin arziki ba gara a tsere yanzu.
Cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare gama duniya, kasancewar manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna gargame kan iyakokinsu. Haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kar cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika saƙon fatan alkhairi na muryar Amurka ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya ƙara tsare mu daga duk waɗansu annobobi da kuma wasu cututtuka baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia, da fatar ku kwana lafiya, mun kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.